إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيوه سبحانه وتعالى وديا دي قدر تامن حدوى أولنا يمتشن الحميشي يومنا أشرين دبيو قواتا نبيار شكرا تا دبو قيا دقريه وثلاثين دترى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لدى مكة زوى مدينة واندي داتي و takwas ga wata na biyu miladiya ta 2018 wannan zai zama to mana darasi na 20 a cikin littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha darasi na 20 kenan a cikin wannan littafi a ƙarshen karatu na 19 mun shiga magana akan abin da ya shafi salatul layl sallah da ya kamata bawa ya tashi cikin dare ya rika yi domin ganawa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda kuma an ambata a wancan darasi cewa iya daga cikin ƙololuwar daraja bawa ya tsinci kanshi cikin masu qiyamul layli tashi lokacin da kowa yana kwanci yana faman hutawa to kai kuma wannan aya sai ta gaskato a kanka ta tajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a a lokacin sai ka ja gangan jikinka ka tashi ka ja hakarkarinka ka bar shuhuda ka tashi ka gana da Ubangiji subhanahu wataala wanda mun sani cewa iya ɗaya daga cikin lokuta da Allah madaukakin sarki yake amsan adda a cikin su kamar yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana dukkan mutumin da ya shiga wani takura na rayuwa da kumci da rashin sani ina zan dafa to iya da kyau kaso in ka raba dare kashi uku sai ka dauki kaso na ƙarshe a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Ubangiji yana saukowa samar duniya yana shelar ina mai bukata a bashi ina wanda yake cikin kumci a yayi mushi kumcin shi ina mai nema a bashi to iya da kyau ya zamanto kowanne ɗaya daga cikin mu iya da tsari na sallar dare ko da a ce minti 10 ne zaka tashi kai ka tashi kai so ka koma iya da fa'ida a cikin rayuwarka kuma zaka ga tasirin shi a cikin rayuwarka na yau da gobe a mun tsaya akan inda malam ya kawo hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake magana game da karanta alqur'ani mai girma وشيء مالك يتشاب وما علم أنه قرأ القرآن كله في ليلة قط مالك يتشاب أسني با بأغني با عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكرنت القرآن الدقهر كنش زوا كرشنش أتشكين دليب دا كوسو دي بتبعي با يتشاب بريما بل إنه لم يرد ذلك لعبد الله بن عمرو بريما منزل الله بي يردو عبد الله بن عمرو بد يسوي حكا منزل الله سيحنش hira qala lahu lokacin da manzon Allah yake ce mishi iqra alquran fi kulli shahr ka karanta alqurani a cikin kowane wata ya zamanto kana da khatma daya kana safka guda abdullahi dan amr yake cewa qultu nace inni ajidu quwwa ya ma'aikin Allah ina da karhin da zan yi sama da haka a sati guda ina da karhin da zai zamanto kasa da sati na safke alqurani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa to faqrahu fi 20 layla da karanta shi a cikin dare 20 kenan maimakin wata guda an komo dare 20 can shahar ne wata guda kenan mataki guda ka sauke a cikin kowane wata yace yana da karhin da zai karanta kasa da wata sai manzo Allah ya ce to ya zaman to kana da safka daya a cikin kwana 20 abdullahi dan amr yake cewa inni ajidu quwwa ya ma'akin Allah ina da karhin da zan yi kasa da kwana 20 manzo Allah yake ce mishi to ka karanta shi a cikin kwana 7 sati guda kenan sai manzo Allah ya ce wala tazid ala zalika karka kara akan haka mana karka kara ragewa akan haka a sannan kuma a cikin wasu riwaya daban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rakhasa kenan bi mana ya bada dama akan a safke qur'ani a cikin kwana 5 kamar yadda kuma a wata riwaya daban ya bada dama a sabke a cikin kwanaki guda uku kamar da ya gabata a sati wancan. To daidai nan muka tsaya, kenan manzo Allah ya bada a sabke Qur'ani a cikin kwanaki guda uku, kenan kowane kwana guda kana da izihi 20, idan kai kwana uku ka samu izihi 60. Sai malaika ce wa nahahu an yaqra'ahu fi aqall min zalika. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya hani Abdullah dan Amr ya karanta Qur'ani fi aqall min zalika, akan kasa da kwana uku. Manzo Allah ya hana sallallahu alaihi wasallam. To me yasa ya hana? Sai manzo Allah malaika ce wa allala zalika fi qawlihi lahu. Sai manzo Allah ya bada dalili da yasa ya hana yayi kasa da kwana uku a cikin fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man qara alqur'ana fi aqalli min thalathin lam yafqahu. Duk mutumin da ya karanta qur'ani kasa da kwana uku manzo Allah ya ce bai fahimce shi ba, kuma ba zai fahimce shi ba. Karatu da nutsuwa, to ana bukatar kai kwana uku a cikin kowane yini guda kana da izi 20, kaga shi ma ai ba karamin aiki bane ba. Karatun da za a yi shi a cikin nutsuwa, ana fahimtar abubuwan da ake faɗi, ana tadabburin ayoyin alqur'ani mai girma. Wa fi lafazin aw wani lafazi da manzo Allah yake cewa la yafqahu man qara alqur'ana fi aqall min thalathin. Duk mutumin da ya karanta qur'ani kasa da kwana uku manzo Allah ya ce bai fahimce shi ba, ba zai fahimce shi ba. Kenan ana bukata ka sabke shi alal akal ya zamanto kwana uku, saboda manuwa ta karanta alqur'ani mai girma shine me? Tadabburin ayoyin alqur'ani mai girma. Shine Allah ya ce afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha. Wasu mutane ba za su rika tadabburi ba, lura da lissahi akan abin da ayoyin suka kumsa. Kada zamanto kawai karantawa ne zaka rika yi kana tahiya, ba wani abin da ka sani na ma'anar ayar barantana ma har ka dora ka akan aiki da ita. Sai zamanto ka hardace ne amma baka san ayoyi mai sauƙin ba. To babbar manuwa ta sabko da alqur'ani mai girma shine aiki da abin da qur'ani ya kumsa. Da haka zaka ga mutun ya hardace alqur'ani, amma kuma idan ayyukan da zaka ga yana aikata a cikin rayuwa wani gaba garin jama'a haka wanda bai hardace qur'ani ba, zaka ga ba zai aikata ba, saboda baya fahimtar, bai fahimci mai alqur'ani yake cewa ba. Zai karanta shi yayi lissafin shi yanda ya kamata, ya hardace shi, amma kuma hallo a bangaren aiki sai ga an samu tasgaro, saboda karanta qur'anin da yake babu tadabburin alqur'ani a ciki. Shine can Allah yake cewa afala tadabbaru alqur'ana walau kana min indi ghayrillahi lawajadu fihi ikhtilafan katira. To dole qur'ani sai ana tadabburin shi, ba karanta bane a wuce haka nan. Yanda sahabbai suka karance shi, ka karanta aya daya ka san ma'anarta, haka kuma ka sa ta a cikin aikinka na yau da gobe, wannan shine karanta alqur'ani. Wajibi ne ga dukkan mutumin da yake karanta alqur'ani ya zamanto yana tadabburin abinda ayoyin suke cewa. Kenan kana tuntuni, kana lissahi, kana lura, kana wa'aztuwa da abinda ayoyin suke bayarwa na wa'azi. Kana ce Allah ya hana kaza, kuma Allah kana ce Allah ya hana, kana karanta kuma kana aikatawa. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya hana Abdullahi dan Amr sabke Qur'ani kasa da kwana uku. Malaika ce summa fi qawlihi lahu, haka kuma manzo Allah ya kara da cewa shi Abdullahi dan Amr inna likulli abidin shira. Manzo Allah yake cewa kowane mai bauta iya da nishadi wajen yin bautar shi. Abdullahi dan Amr anan an ce ya sabke a cikin wata, yace kwanakin sun yawa, aka ce 20 yace sun yawa, aka ce sati yace sun yawa, aka komo kwana 5 suka yi yawa, aka komo kwana 3, manzo Allah ce daga nan karkai kasa da haka nan. To kaga a lokacin Abdullahi dan Amr yana samun iya da nishadi go wajen yin aikata wannan aikin. Shine yawa inna likulli abidin shira, kenan kowane mai bauta iya da irin nashi nishadi a wajen bautar nan da yake yi, saboda kuma tabbas za a zo a samu wani lokaci da ba zai iya yin abin da yake a baya ba. Kamar yadda ta faru ga mutumin da yake cewa zai yi azumi, manzo Allah yake sassabta mishi har ya dauki da azumin Annabi Dawud. a ƙarshen rayuwa shekaru sun ja yace ya laita ni kai tuna ina ma a ce na dauki abinda manzo Allah ya hudi mini sallallahu alaihi wasallam to kowanne mai bauta iya irin nashi na shadi sai manzo Allah yake cewa wali kulli shiratin fatara kuma dukkan mai na shadi wajen bautan nan akwai wani lokaci da za a zo ya zama tuya samu fatara ta kama shi meye fatara bi ma'ana du'uf rauni ya kama shi dabi'un rayuwa wahalhalu da sauransu tsuha rishin dama duka wannan yana zuwa riski mutum to wannan mazalla yake cewa il innal wali kulli shira fatara yace fa imma ila sunnatin ko ya zamanto kenan lokacin da wannan fatara ta kama shi zai koma zuwa ga wani abu wanda yake sunna ne ko kuma wa imma ila bid'atin ko kuma ya koma zuwa ga wani abu kirkirenne kamar yaya mutum ya dauki daidai irin abin da zai iya kada dora ma kanshi abin da ba zai iya ba a bangaren da ya shahi nafila fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gurgurun iyawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake cewa khayrul a'mal mafi alherin ayyuka a wajen Allah adwamuha wa in qalla sai yace itlifu min al'amali ma tuqul mafi alherin aiki a wajen Allah shine adwamuha aikin da yake dawama zai iya kaza na fara ba kawai yi ba a zo daga nayi kwana ɗaya kwana biyu kuma lushi kenan na bari sai can an yi shekara biyar in ce kai da na fara wata sallah ana kiranta da suna shafa'i da wutiri kuma hallo ka dan doko ka dan dosa hallo kwana biyu hallo ka wasa a ashe daga tashi doka dokowa kai abin da yake karin ka kace a yanzu gaskiya bai kamata ba banna shafa'i da wutiri kaza 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 daga tashi shafa'in sai kai raka'a 10 wutirin sai kai raka'a 1 kaga ai ka debo da yawa ka fara daga shafa'in kai raka'a 2 shi wutirin kai 1 a kwana biyu ka kara mishi raka'a 2 shi shafa'in ya koma raka'a 4 kai wutirin ka 1 a kwana biyu hallo kana tahiyya dai kana yar tahiyya da alaka da jikinka kenan karka kwaso da yawa kuma hallo kai sai sai ka sai kai wannan sai ka durkushe ba sai zamanto dan kadan kin ma babu to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa adwamu hawa in qalla mafi alherin mafi soyuwan aiki zuwa ga Allah shine adwamu ha aikin da zai dawama wa in qalla ko da aikin dan kadan ne sai ce iklifu min al'amali ma tudiqun ku doka ku dora wa kanku abinda kuke iya wani aiki kenan karka doko abinda karshe zaka kasa ko kuma zaman tuma ka fasa kwata kwata kuma iya daga cikin sunna kenan bi asannu karka doko abinda zai maka yauni manzo Allah yake cewa faman kanat fataratuhu ila sunnatin faqad ihtada duk mutumin da ya zamanto tasgaro da ya samu da fatara a cikin wannan bauta sai zamanto ya komo zuwa ga wata sunna ta kasa da ita misali da yana raka'a misali wutiri yana raka'a 6 afwan shafa'i yana raka'a 6 wutiri raka'a guda a kwana biyu ga kai abin nan kaza sai ya komo raka'a 4 maimakon 6 shafa'i kaga wannan komo waye kuma duka da sunna ne wancan sunna ne wannan ma kuma sunna ne to manzo Allah ce faqad ihtada haqiqa wannan mutumin ya shiru amma kuma wa man kanat fataratuhu ila ghairi zalika faqad halaka mutumin kuma da ya zamanto fatarar da ya samu kasawa ko kuma turjiya zuwa ga wani abu ne wanda ba sunna ba manzo Allah ce wannan mutumin ya halaka ka dauko misali sai ya zamanto karshe ma ka fasa kwata kwata kaga koda halaka da ake nihi ba halaka ta kai tsaye ba amma dai rabo mai yawa ya barka na lada kenan ka dauko gurgurdin da zaka iya a hankali ka dauki daidai inda zaka iya karka dora wa kanka abinda baka iyawa walidhalika kana sallallahu alaihi wasallam la yaqra'ul qur'ana fi aqalla min 3 da haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam baya karanta alqur'ani kasa da kwana 3 kasa da 3 annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam baya karanta alqur'ani to yanzu haduwa da za a zo a yi misali wannan ya karanta izi kaza wannan ya karanta izi kaza kai tsaye a lokaci daya a wuri guda wata kila a cikin ɗan awowi kaɗan a sabki alƙur'anin gaba ɗaya zai shiga ƙarƙashin wannan maganin malam Hussein ya karanta izi 20 ko 10 Asim ya karanta 5 malam Ali ya karanta 10 wani ya karanta kaza yana shiga dan me zai shiga kai da ka karanta misali izhi 2 ko 3 misali
kai kafa kai kade ka karanta abun ka kai da ka karanta a yanzu misali mutum 100 ne aka raba aiwa yana alaka kai tsaye da yawan jama'a misali mutum 100 ne aka zo aka ce za a safke qur'ani ala sabil misali wa iftiradan tasliman lil jadal akan shi safkan ma ko baka ba eh tunda nan ma akwai maganganu na magabata da sauransu tasliman lil jadal akan cewa iftiradan cewa lalle an iya yin ba misali mutum 100 ne aka zo aka rarraba kaga ba zai wuce wasu abinda mutum wanda zai samu zai kai izi guda ba ma to misali aka ba aka awa ana yi kai in ka karanta misali izi guda a cikin awa daya ka fahimce shi ko ka fahimce shi ba ka fahimce shi ya sha bamban da ka zo kai izi 35 ko izi 40 kai kadai in ku kayi shi to baka fahimci me yake cewa ba amma idan ya zama to dan kadan ne kenan ba zai zama to ba iya cikin wannan halin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yختلف tunda wannan nisbi ne ya danganta da mutum misali wanda ya karanta izi 1 wanda ya karanta izi 2 tabbas sai fahimci abin da yake nihi amma tasliman hu akan ita waccan magana eh wannan magana kira kan karatu ne na alqurani anan manzo Allah maganar da yake kar mutum guda ya sabki alqurani kasa da kwana 3 mutum guda kar ya sabke kasa da kwana 3 ya sha mun ba misali tilawa kuke satu kuke kai da wane da wane da wane mutum 3 misali a zo a zauna a hankali ana karatu a cikin nutsuwa wanda karanta izihi da yana tsaya wanda ya doki izihi na 2 yana tsaya wanda ya doki izihi na 3 kaga sha mun ban da wancan kenan abinda ake ni anan mutum guda ya tuso alqurani ya sabke shi kasa da kwana 3 wannan bai daga cikin aikin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bada dama in kuma kai to baka fahimci abin da alqur'ani yake cewa ba malai yake cewa wannan mas'ala ko kuma wannan babi gaba ɗaya da yake magana akan sallar dare zai ce akwai sauran hadisi wanda za su zo anan gaba malai yace daga cikin masail din da akwai na farko an shar'antawa mutum musulmi idan ya zamanto yana sallar dare iya da dama guda 2 in ya ga dama ya tsawaita in ya ga dama ya takaita kowanne daga cikin 2 ne yayi kana iya tsawaitawa kuma a daidai lokacin da kana iya takaitawa kenan wani lokaci ka tsawaita wani lokaci kuma ka takaita kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haka kuma iya daga cikin abinda wannan fakara take karantar da mu magana akan abin da ya shahi malika ta laysa minas sunnati wala mimma jara alaihi amalus salaf an yaqra al aw an yuqra al qur'anu kullahu fi rak'atin a ce mutum ya karanta alqur'ani a cikin raka'a ɗaya shi kadai bai daga cikin aikin magabata ba a samu ba wanda daga cikin magabata yayi tun daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama har abin da ya biyo baya da kenan ba bajinta ba kai dan ka tsaya tsayuwa ɗaya ka sabki qur'ani gaba ɗaya ka zo da wata siga ta daban sabuwa wanda ba a san da ita ba wanda kuma za ta iya fada daga cikin bidiyoyi abinda ake bukata kakkaga karatun a shi karatun mai kyau ne tabbas amma kuma a yanda kai yi shi kuma da irin yanayin da kai yi shi yanayin da kai shi ka karanta shi a lokaci guda ɗaya da manzo Allah ya hana mutum ya sabke qur'ani kasa da kwana 3 ba haka nan kuma ka zo ka same shi a cikin raka'a ɗaya wataƙila lokacin za ta ɗaukar maka iya da yawa tabbas wanda ya ce zai yi haka sai zai kwana yana sallah kuma karatun ma ba karatu ne wanda yake murattal karatu ne wanda wata aya cikin wata aya haka ne a wasu harfa an cinye su wata kalma an tsallake ta da sauransu malaka ta wa kana yaqulu ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana hadi kenan a cikin matanin man salla fi laylatin bi 200 ayatin fa innahu yuktab min al qanitin dukkan mutumin da ya salla a cikin dare da ayoyi 200 ka tsaya cikin dare ka karanta aya 200 a cikin sallar ta dare ka rarraba su tsakanin raka'o'i manzo Allah yace wannan mutumin za a rubuta shi daga cikin alqanitin bi ma'ana mutanen da suke da da'a masu da'a ga Allah subhanahu wataala aya 200 a cikin dare guda haka kuma alqanitin yake ce almukhlisin mutane masu da'a ga Allah masu tsantsantar da bauta zuwa ga Allah subhanahu wataala amma sai ka karanta aya 200 a cikin kowane dare kaga wannan kuma duka iya nuna maka da irin nau'in yanda ake bukata mutum mai imani ya zama to ka da tsarin yin sallah a cikin dare ba haka ba kawai ka kwanta tun daga farkon dare wata kila asama ma ba za ka yi ba kuma ka tashi ka shiga dambin duniya kai ta hayaniya bakka nan bakka can kana ta guje-guje da sauransu alhali ka bar gaba ta farko inda daga nan ne kamata a ce ka cira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man salla al-fajr fil jama'a fa huwa fi zimmatillah duk mutumin da ya sallar asubahi a cikin jama'a yana karkashin alƙawalin ubangiji a cikin wannan wuni to tsakani da Allah wani tabewa da asara yakai azo ayi kai sallah a gida kai sallah a gida da kai da mata kaga ba karamin tabewa bace kenan wannan yarjejeniya na cewa kana cikin alƙawalin Allah a cikin wannan wuni kai baka ciki baka karkashin alƙawalin Allah to kaga a ce kuma kana karkashin alƙawarin Allah kana karkashin kariyar ubangiji subhanahu wataala kariya kuma ta musamman wanda ta sha bamban da kariyar da za a baiwa sauran gamagarin jama'a to wannan kuma yana taimaka maka dab da sallar asubahi misali minti 30 kafin asubahi ka tashi kai in nafilolinka ka daga hannu kai addu'o'i na fatan alheri sai kaga koda ka fito da sahi cikin dambin duniya sai kaga abin ya maka sauki Allah ya sanya albarka a cikin rayuwar kuma Allah ya sanya maka albarka a cikin lokacinka gaba daya sai ga lokuta ne ka rayu ko kuma kake rayuwa da su ɗan kaɗan amma kuma Allah ya sanya musu albarka Allah mana jagoranci malaka ta wa kana yaqra'u fi kulli lailatin bi bani isra'il wa zumar ya kasance annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin yana karantawa a cikin kowace dare suratu isra'il ita ce suratu isra'il ya karanta suratu isra'il kuma ya karanta suratu zumar sallallahu alaihi wasallam yana a cikin ababin da yake karantawa a cikin dare wa kana yaqulu kuma ya kasance annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa man salla fi lailatin bi mi'ata aya lam yuktab min al-ghafilin dukkan mutumin da ya tsaya a cikin dare yayi sallah da aya 100 a matakin da muke a yanzu galibi akwai kuruciya ayoyi kana da karar aya 200 hadisin da muka wuce wanda zaka tsaya kai sallan nan har a rubuta ka daga cikin alqalitina a saka daga cikin masu yi wa Allah da'a masu ikhlasi ga Allah kana da aya 200 a cikin kanka kowa tambaye kan shi nan kuma an ce duk mutumin da ya sallah a cikin dare da aya 100 ba 200 ba nan 100 to wannan mutum ba za a sa shi ba daga cikin rafkanannu kenan mafhumul mukhalafa me zai zamanto wanda kuma bai yi sallar ba da aya 100 kenan ya cikin suwa ya cikin gafalannu rafkanannu kaga a matsayin ka na musulmi bai kamata a ce babu aya 100 a cikin kanka a duk yanda abubuwa suka sukurkurce ma suka lalace to ayan nan 100 ya kamata a ce wannan akwai garantin ta a kasa akwai ta ala alaqal ta taimaka maka akan irin waɗannan ayyuka na ibada ka huta daga cikin mutanen layin mutanen da Allah madaukakin sarki ya rubuta su daga cikin rafkanannu wanda wannan kuma bai buƙatar wani aiki mai girma ko kuma lokaci na musamman ka ya ɗauka surori masu ƙananan ayoyi misali in ma kana ga abin zai maka wahala duk da cewa lokaci kuma sun yi wahalan harda ko surori masu ƙananan ayoyi ka ɗauki kamar ya ka ɗauki sura ɗaya misali ka sake karanta ta to ba iya cewa ba aya 100 bane ba amma dai ya zamanto ka karanta su daban-daban zai yi ba da fa'ida wannan wani nau'i na wayo ya shigo cikin abu ko misali ka karanta sura mai aya misali 5 ka maimaita ta kai ta maimaitawa har in kai 100 da yake to kaga to a matakin baka iya ba sai kai wannan amma kai kokari matuƙa zaka iya kuma a ce a wuni kana ɗaukan aya ɗaya tak aya ɗaya kar ka wuce ta wuni kana karanta ta kana maimaita ta kana nanata ta in a saman mutuma kake ka ɗan ji kayan shiru kaɗan ka ɗan riƙa maimaita ta sai ga ta yi wani irin zama aka zo irin su sallar azawar su sallar asar da limai yake karatu a sirrance bayan fatiha ka riƙa karanta abinda ka harracin a wannan wunin aya 2 3 4 5 kenan a cikin misali duk kwana 7 kana da aya 7
duk kwana 10 ka da aya 10 kana ƙara kana dasa har ka kai inda za su zama to waɗannan ayoyin guda 100 sai cika a lokacin kuma ka bukatu sai ka tashi daga wannan matsayin na 100 aya sai ka koma wancan na 200 aya sai an bani kokari gaskiya sai an yi gwagwarmaya da zuciya sosai ba hena cikin sura guda ba kaman ya kana iya daga sura kaza suka fada sura kaza daga kaza ka hado kaza amma wannan dubaru mutun ya mutar da su kawai kai har da sak ka samu ka karanto su malika cha wa kana ahyanan kuma ya kasance annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yaqra fi kulli rak'atin qadra 50 ayatan aw akthar a kowace raka'a yana karanta kwatankwacin a cikin kowace raka'a yana karanta kwatankwacin aya 50 ko sama da haka nan sallallahu alaihi wasallam yana karanta kwatankwacin aya 50 ko aw akthar ko sama da haka nan wataratan yaqra qadra ya ayyuhal muzammil wani lokaci kuma yana karanta gurgudan ya ayyuhal muzammil ya sallan dare da ita kamar da aka ambata a baya ko yana tsawaita wani lokaci kuma yana takaitawa wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli al-laila kullahu afwan wa ma kana sallallahu alaihi wasallam yusalli al-laila kullahu kuma bai kasance annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana sallatan dare gaba daya ba kenan karkado ko sallah tun daga ana gama isha'i ana zuwa gida ka dasa sai al-fujr yake to wannan bai daga cikin karantarwa sunna saboda kamar da manzon sallallahu alaihi wasallam yake ambatawa ɗaya daga cikin sahabbai hatta da zuciyarka ko kuma a ce gangan jikinka shi da kan shi da haƙi a kanka wani kaso kai sallah wani kaso ka kwanta ka huta wani kaso na iyalinka ba a buƙata ka salwantar da shi gaba ɗaya a cikin bauta ka san ko kuma ka salwantar da shi gaba ɗaya a cikin abinda kawai barci ne gaba ɗaya babu wani fa'ida da zai biyo baya kenan muqassam zaka rarraba shi wani kaso bautan Allah wani kaso haƙƙin iyalinka wani kaso haƙƙin gangan jikinka kuma kowanne ɗaya daga cikin uku nan ka bari laifi ne kenan ka ce a kai takawa da tsoron Allah zaka fara sallah tun daga farkon dare har ƙarshe to ma kana sallallahu alaihi wasallam yusalli al-laila kullahu manzo Allah baya sallatan dare gaba daya can da Allah ya mishi umurnin qumil laila yace mishi me illa qalila kaga ba duka ba yace nisfahu aw yanqus minhu aw zid alayhi wa rattil alqur'ana duka dai ma'anan gaba daya yana gewaye kewayo yana bayani akan wani kaso na dare ba duka dadan ba gaba daya to malik yace illa nadiran samu da akai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya raye dare gaba daya dan kadan ne misali bai wuce daya ko biyu a cikin dare to kaga wannan ya zama shuzuzi ya zama nadir katari illa nadiran faqad raqaba abdullahi ibn khabbab ibn al-ard wa kana qad shahida badaran ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-lailata kullaha wal lokaci abdullahi ibn khabbab ibn al-ard aw al-ard ya sanya ido muraqaba ma'ana ya kula da sallar manzalla sallallahu alaihi wasallama al-lailata kullaha daren gaba daya ya halarci manzalla sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzalla ya sallaci dare gaba daya khabbab to nan malai sai kara wannan wa kana qad shahida badaran wannan karin fa'ida ne shi kuma wannan khabbab abdullahi ibn khabbab iya ɗaya daga cikin mutanen da suka tafi yakin Badar mutum 313 ko da 16 da 17 da 300 da wani abu da al-muhim hasba ar-riwayat da 13 wasu al-qalamun tarihi su ce 313 316 317 da sauransu to iya ɗaya daga cikin wanda suka tafi yakin Badar wanda Allah ya gafarta musu gaba daya to shi wannan khabbab ya yana biye da manzalla sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzalla yayi sallaci dare gaba daya
وفي لفظ او وني لفظي نادبان في ليله صلاها كلها يا كسانتي تاره ده منزل الله صلى الله عليه وسلم a cikin wani dare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daren gaba daya shi kenan yana sallatan dare gaba daya amma nadir ne katari ne sai jehi jehi an samu amma kadan ne a cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta kana ma al-fajri har sai lokacin da al-fajr yake to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallan dare har al-fajr ya riske shi falamma sallama min salatihi lokacin da ya sallame daga sallar shi qala lahu abdullah ibn khabbab abdullah dan khabbab sai yake cewa ya rasulullahi ya ma'aikin Allah bi abi anta wa ummi na bada fansan mahaifiya da mahaifiyata a gare ka wannan kuma ita ce kaida da'u kull qawlin inda qawli muhammadin sallallahu alaihi wasallam kowace magana ka barta ka ajje ta gehe idan ana maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan akan haka sahabbai suka rayu wanda kuma shine manzo Allah ya bayyana a cikin hadisi da yake cewa lalle mutum ba zai dandane dadin imani ba dole sai ya so Allah da manzon shi sama da yanda yake son mahaifin shi sama da yanda yake son ƴaƴan shi sama da yanda yake son jama'an duniya gaba daya dole ka so manzo Allah sama da kowa sama da danka sama da matarka sama da ƴan garinku kuma lisanul hal na rayuwar dan adam idan ya aikata wani aikin sai aikin shi ya nuna maka cewa lalle ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane ba yake da rutuba na harko a cikin zuciyar shi ya zaka fahimci haka a cikin aikin sahabbai dukkan abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sun doke shi ba tare da taraddudi ba sahabbai saboda da gaske ne a cikin zuciyarsu Allah da manzo su ne harko to amma idan zaman to akwai tantama wannan matsayin na Allah da manzo a cikin zuciyarka ba mataki na fari ba a lokacin za a rika cewa maka Allah ya ce ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ka rika tunanin wani ko tunanin ƴan anguwanku ko tunanin ƴan garinku ko tunanin wani kar ya ce mun kaza ko a ce nayi zama kaza ni ma inda da gaske ne son Allah da son manzon Allah shine na mataki na farko a cikin zuciyarka wallahi daga an ce Allah ya ce to ba tantama ba wani taraddudi babu wani inda ba shakka shine Allah ya tarjuma abinda su sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka rayu akai wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyara inma kana qawlul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na mun jinun bi duk abinda manzo Allah ya faɗi ba wani tantama akai wanda shike tabbatar da cewa wane lalle yana son manzon Allah a cikin zuciyar sa wanda yake son wani to amma ana maganar manzo Allah kana tuna matarka ko kana tuna yarinyar da zaka aura in kuma kai aiki da wannan hadisi fa a wancan wurin ba za ka kai labari ba daga an samu matsala akwai matsala kamar yadda Amur a wannan mai sunan shi Amur wanda aka yi shahara da Majnunul Layla ya wuce wajen wasu mutane suna salla shi kuma kare ne ya gani kalbu Layla karen Layla ya gani wata wadda ya so da ya ga karen nata sai ya bi karen ya san tabbas inda karen zai ta yi can Layla take da ya zo ya wuce wajen wasu mutane suna sallar bai gansu ba sai da ya je gama abin da yake da ya dawo sai ɗaya daga cikin jama'an da ya wuce suna sallar ya ce yo kai wannan dazu Amur ka wuce mu muna sallar nan ya ce wallahi ni ban ganku ba ya ce kuma ku kana sallar kai a kai gani ya ce muna sallar na ganka sai ya ce da kuna son Allah yanda nake son Layla da kuma ban ganku ba kamar da ni ma ban ganku ba saboda abin da sha man kai yace yanzu abin da ma za a yi kawai ku tashi ku sake sallah tunda dai har kun gani kenan ba ku nutsu a cikin sallar ku ba to sallah tana bukatar wajibi ne mutum sai ya nutsu wajibi ne ya nutsu to su kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umurni akan shi to babu tantama kaga ana har iya cikin maganganun da suke maimaita bi abi anta wa ummi ya rasulullah na bada fansan mahaifiya da mahaifiyata
a game da kiyama aikin Allah. Manzo Allah zai bada shela na aje a kawo wani dan shi daga cikin wanda suka yi imani shi zai duki ya rasulullahi a ayyana ni a matsayin injin kawo shi. Saboda aka ce manzo Allah babu zancen wani. Sai yake cewa bi abi anta wa ummi ya rasulullahi laqad sallaita al-lailata salatan ma ra'aytu ka sallaita nahwaha. Ya ma'aikin Allah kai wata irin sallah a cikin wannan daren wanda ban taba ka irin ta ba. Kenan anan tambaya Abdullahi yake yi. Fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ajal kenan abun nan da ne da haka nan ne kuma da manuha ba na shagala bane nayi shi ajal tabbas. Sai yace innaha salatu raghabin wa rahabin, yace sallah ce ta kwadayi zuwa ga Allah kuma da tsoro zuwa ga Ubangiji. Wa inni sa'altu rabbi azza wa jalla thalatha khisalin, yace a cikin sallan nan da ne na roki Ubangiji na subhanahu wataala ababe guda uku. Manzala ya ce ya roki abu nawa? Abu guda uku. Fa a'tani ithnatayn wa mana'ani wahidatan, sai Allah ya bani guda biyu sai hana ni daya. To me aka wa manzo Allah guda biyun nan? Yace sa'altu rabbi alla yuhlikana bima ahlaka bihi al'umam qablana, na roki Allah kar ya halakar da mu a dalilin abin da ya halakar da al'umar su gabace mu. Amma mutane tsawa ko aiko musu ruwa ko aiko musu cida ko musu kaza ko iska, Allah kar ya halakar da mu kamar da ya halakar da al'umar su gabace mu a baya. Halakawa na gaba daya. Mazalla ya roki Allah wannan. Wa fi lafzin, a wani lafazi kuma Allah yuhlika ummati bi sana, kar Allah ya halakar da al'ummata bi sana, bi ma'ana da wata cuta, wani ta'un, wani abun da zai zo ya tayi da jama'a gaba daya. Fa a'taniha, sai Allah ya bani haka ir. Allah ke ne mushi alƙawarin ba za a halakar da al'ummaka gaba daya ba. Wasa'altu rabbi azza wa jalla alla yuzhira alaina aduwwan min ghairina, kuma na roki Ubangiji subhanahu wataala karda ya bayyanar da ko kuma ya dora wani makiyinmu wanda a wajen cikinmu, bi ma'ana kar wani ya zo ya ba musulunci zama guda. Fa a'taniha, haka kuma Allah sai bani wannan. Sai dai ta samu rikita da firgici da tashin hankali a cikin musulunci, a cikin musulunci da suke da'awar musulunci. Wannan gaba ce hassasa wanda tana buƙatar intiba, tana buƙatar a ajji a kalle ta ita fi haddi zatiha, ita a karan kanta. Kar da Allah ya dora wani makiyi a kanmu wanda min ghairina, wanda ba a cikinmu yake ba. Yanzu musulunci ake go, amma dai tasha'abati turuq wa subul, hanyoyin sun kwakwabe a tsakaninsu. Wannan yace kaza, wannan yace kaza, wannan yace kaza, wannan yace i, wannan yace a ba a yi, wannan yace bid'a, wannan yace sunna, wannan yace kaza, wannan yace kaza. Ga sunan dai subul ne mutafarriqa, hanyoyi ne masu yawan gaske. To a irin wannan lokaci kai a matsayinka na wanda kake so ka bautawa Allah ka shiga aljanna, ina ya kamata ka bi? Abinda za ka bi, ka bi abinda Allah ya ce, ka bi abinda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce, in aljanna kake nema. Kabar din maganar kowa, kabar din maganar wani jama'a ko wani kungiya ko wani wane ne, duka bar shige ne. Ka bautawa Allah akan tsarin Al-Qur'ani da hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a yanda sahabban manzo Allah suka fahimci abin, shikenan sai ka fita daga cikin matsala. Babu sarrai, babu gidanmu, babu suwane, babu yan garinmu, in dai abu Allah ya faɗe shi cikin Qur'ani. Kuma ga yanda sahabban manzo Allah suka fahimce shi har Allah ya yabe su, ya tabbatar da cewa yan aljanna ne. Kenan tabbas sun fahimci abinda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya musu bayani. To in ka ɗauki wannan tsari ka bautawa Allah subhanahu wataala akan shi, tabbas ka tsira. Shine can Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtaku, in kuka yi wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da'a kun shigi automatically, kun shigi. To ga sunan dai abubuwa da dama wanda galibi
akwai aikin da za ka ga ana yi da sunan addini amma addini ne kai tsaye mutum yake rushewa. Hadamul Islam ne yanzu mutumin da zai zo ɗan shi'a ya tsaya ya zagi sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya zagi Abu Bakar, ya zagi Umar, ya zagi Usman, ya zagi Ummul Mu'mina As-Siddiqa zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama Aisha radiyallahu anha wa li abiha, ya tuhumce ta da wasu abubuwa na ƙarya na banza saboda son zuciya. Kai ka san ba musulunci yake maiki ba. Daga cikin waɗanda suka rawaito hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yake ɗaukar lamba na fari? Abu Huraira. To Abu Huraira ma ya rushe shi gaba ɗaya, kenan duk wani hadisi da ya zo daga wannan ɓangaren ya yi mi ya rushe shi. Fa haza hadmul Islam tadmir yudammirul Islam, musuluncin ne yake rushewa. Mutumin da zai zo ɗauki haƙƙin Allah ya ba ma kanshi, ko ɗauki haƙƙin Allah ya baiwa malamin shi, ko ɗauki haƙƙin Allah ba wani daga cikin bayan Allah, abinda Allah kaɗai ake ma taƙaitacce ne akan Allah, ibada ce, ya ɗauka ba ma wani Allah, ba rushe musulunci yake ba? Yana rushe musulunci ne. Saboda daga lokacin da ka ɗauke mutane daga bauta wa Allah zuwa bautan wani, ka rushe musulunci. Manzo Allah ya zo li yukhrijal ibad min ibadati al-ibad ila ibadati rabbil ibad, ya fitar da mutane daga bautawa bayi na Allah, ya kai su zuwa ga bautawa ubangijin bayin gaba daya. To sai ka zo ka mai da hannu agogo baya, da sunan sharaf, da sunan karama, da sunan wane ne, da sauransu abubuwa ga suna haƙƙin Allah ne karara suna faruwa ga akan wasu bayi daga cikin bayin ubangiji. Kaga wannan hadamul Islam ne, rushe musulunci ne, da sunan cewa dan kaza ne ni, da sunan dan kaza ne ni, da sauransu. Allah kiyaye. Ga dai irin halin da musulunci yake ciki. Shi yasa manzo Allah ya kiraye shi badal Islamu ghariban wa sayudu ghariba sai ta faduwa al-ghuraba. Musulunci ya fara baqo. Mazalla ce zai koma a matsayin bakon nan, bi ma'ana annasu allazina ya'ishuna 'ala al-islam as-sahih fa humul qilla bayna an-nas, al'umman suke rayuwa akai tataccen musulunci ingantacce madarashi qur'ani da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai zamanto suna yan kada. Gurbatul islam sai abun ya zama bako a idan mutane. Shine Imam Shatibi a cikin littafin shi Al-I'tisam yake bayyana irin abubuwan da za su zo su faru. Abin gashi nan sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma dan baka sai zauta shi hankali. In ka kawo ta a garin da magarin ba a san ta ba, a ce wannan ya zo da sabon addini, ko kuma ya zo da sabon abin da ba a san shi ba da alhali, kuma abin ba sabo bane, dama yana nan, jahiltar shi akai. Dan uwa musulmi, addini musulunci wajibi ne, tilas. Yanda ka san wajibcin magidanci ce fa ne da zai kai wa mutanen gidan shi kowane yini, wallahi karanta musulunci ya yi zaman tuwa wajibi sama da wancan. To ba a karanta musulunci ba, wanda ya san musulunci sai abin ya zaman to kayan banza, kowa ya ɗauke shi a yanda ya ga dama, ya ƙara ya rage a iyasar ran shi, yana ga wata katanga ce mai sauƙin haurawa. To shine manzo Allah ya roki Allah wannan, sai Allah ya bashi wannan dama. Yanzu gashi nan dai ga irin yanda ake ciki, shine wata ran ko manzo Allah ya zauna da shi da sahabban shi, ya kurta musu gurtu ya ce haza siratullah, wannan shine tafarkin Allah. Yayi wasu kurtu dama, yayi wasu kurtu hagun, ya ce waɗannan kuma su ne rassa, ya ce babu wata hanya daga cikin waɗannan masu rassan face akwai wani shaidan a zaune na kira zuwa gare ta. Za ka ga abin kamar musulunci ne, lakinnahu laysa min al-islam fi shay. Za ka ga musulmi amma ba musulmi bane ba, kuma bai da alaka da musulunci kai tsaye. Abu na uku da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tambaya, yake cewa wasa'altu rabbi alla yulbisana shi'an, na roki Allah kar ya bar mu haka a daddatse. a watse wancan yana kira akan kaza wancan yana kira akan kaza wannan yana cewa kaza wannan yana cewa kaza wannan yace haram wannan yace kaza manzo Allah yace famana'aniha sai Allah yace a banda wannan wancan biyu an baka dama wani maki daga wajen ku ba zai zama musulunci zama guda ba wannan Allah ya baka dama wannan ba za a yi ba duk yanda al'amura suka kwabi to lillahi ibadan fudana akwai da Allah kuma akwai al-islamu sahih ingantacce tataccen musulunci yana nan to amma kuma rarrabuwa fa Allah ya ce babu wannan dama akan cewa Allah karka rarraba mu zama al'umma da yawa a karkashe kungiya kungiya jama'a jama'a wannan ɗan kaza wannan ɗan kaza wannan ɗan kaza Allah ya ce a wannan addu'a taka ban karba ba to yanda dai muke rayuwa a yau kowa kowa alƙali ne malaika ta wa qama laylatan bi ayatin yuraddiduha hatta asbaha maganar ka ta zo Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya tsaya a cikin dare yana maimaita aya daya har sai da safiya ta yi bi ma'ana har sai da alfajiri ya yi aya guda bi ma'ana yanzu kana so kai qiyamul layli mai tsawo bakka da abuwa bakka da guzuri na karatu qur'ani da yawa a cikin kanka sai ka samu ta aya ko ta sura kai ta maimaita ka Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ƙarshen suratul Maida aya ta 118 in tu'adhibhum fa innahum ibaduk وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إن تعذبهم فإنهم عبادك إن كعذبت دسو يا أوبنجي باينك ني وإن تغفر لهم الله إن كاي موسى غفارا ما دي فإنك كاين يا أوبنجي أنت كاين العزيز مبوي الحكيم من حكمة أتكين عذبت دسو كويا هي موسى دك أكو حكمة مازال يرد ميميتا ونر آير حتى أصبح أسي دي واي غدي بها يركع وبها يسجد وبها يدعو kene tsaya ya karanta wannan ayoyin nan yayi ruku'i haka ya taso daga ruku'i ya je sujada ya taso hallawi ya saki maimaita a cikin raka'a ta biyu ma kuma wa biha yad'u da ita yake bautawa Allah yad'u ma'ana ya'budullah da ita yake bautawa Allah subhanahu wataala falamma asbaha lokacin da manzo Allah ya wayi gari qala lahu abu zar radiyallahu anhu abu zar yake cewa ya rasulullahi ya ma'akin Allah ma zilta taqra hadhihi al-aya hatta asbahta baka gushe ba ya ma'akin Allah kana karanta wannan ayar in tu'adhibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim hasa hiya tai Abu Zar yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tarka'u biha wa tasjudu biha wa tad'u biha wa qad 'allamaka Allahu al-Qur'ana kullah alhali kuma Allah ya san da kai Qur'ani gaba ɗayan shi amma kana ka tsaya kan aya ɗaya tak kana fadi kana maimaitawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi Abu Zar yake cewa law fa'ala hadha ba'duna lawajadna alayhi inda wani mu ne aikata irin wannan aikin lawajadna alayhi bi ma'ana laghadibna alayhi da mun yi hushi a gare shi ko kuma mun mishi magana a ce wani dan me zaka yi haka ka harrace Qur'ani ka dauko aya ɗaya kana ta maimaita kana har kiyamul layl da ita Abu Zar yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda wani mu ne da mun zarge shi قال سيما ذا الله صلى الله عليه وسلم إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها يتي ناروكي الله سبحانه وتعالى أكن شفاعة تيتو وانده وانده إتا مسألة تيمي زمن كانت أتكين باب أكيدة تبس أكوي تيتو القرآن يتبترش وازي يتيتو نم مغنتك wa zai ce ta nan magana take man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi iznihi ba wanda zai ce to sai da iznin Allah Allah ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata mana Qur'ani zai ce to ko an tabbatar mana cewa lalle tabbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce to ko to amma kuma an tabbatar mana cewa sauran masu imani wanda Allah ya ga dama su za su yi ce to amma yanzu Qur'ani bai san ko a sunan wane ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗi sunan wane ba ni ina iya cewa wani zai ce to kaga wannan kaba ne katsalanda ne kuma ana bukatar in ka dalili in nace wani masu imani za su yi ce to kai da kake cewa wani zai ce to yana kai ne zaka ce to shi ba zai ba yana yiwa tunda sai an je gobe kiyama ne Allah zai ce wani da wani da wani ku yi ce to wa za ku ce ta da wani da wani da wani da wani shi ne ce yake cewa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an yace illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda liman yasha'u wa yarda liman yasha'u wa yarda Allah yayi bada iznin yin ceto ga wanda ya ga dama wa yarda kuma ceton wa za a ceta wanda Allah ya yarda da shi bakka ma bakka dokar umma ka musu alƙawarin cewa zaka cece su gobe kiyama wannan kabba ne da katsalanda a cikin addinin Allah baka da kuma dalili akan haka to shine yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta fa'ataniha sai Allah ya bani yin ceto man Allah bani yin ceto manzo Allah yake mimita in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim ina ga ne ya kamata mu dakata insha Allah ta'ala sai dai wajen ceto yanzu misali ina iya daga hannu in ce ubangiji ka sanya ni cikin ceton masu ceto ko kaga na bar ba na bar kofa aini take babu wanda ya san masu yin ceto na sewa sai Allah wa na roka akan ya sani cikin masu yin ceto Allah na roka ina iya daga hannu in ce ya ubangiji ka sanya ni cikin ce ma wanda alqur'ani zai cece su na roki ceto wa na roka Allah ya ubangiji ka sanya ni daga cikin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai cece su kaga wa ka roka Allah ba za ka ce ba ya rasulullahi ka cece ni kaga wannan kabba ce ya alqur'ani ka cece ni wa ka roka qur'ani wa ake roko Allah ake roko sai ka ce ya ubangiji ka sanya ni cikin wanda alqur'ani zai ceta ya ubangiji ka sanya ni cikin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ceta اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله